Sallama a gare ku masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuna tare da Umar Abdul Aziz Baba, fadar begen Annabi Muhammadu, dalibi gurin Ra'isul Ahbabu, Imamul Ahbabu, Asedi Sharif Sani Jambulo radiyallahu ta'ala anhu. Ku saurari album din sa mai dauke da waƙoƙi kamar haka. Matattara, matattara. Allah sallallahu alaihi wasallam Umar Abdul Aziz Baba sai ya kuma fuskar ka kazo ka ji yadda Sheikhu Alfazazi yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin fasalin sabauta 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 ka anniya ka anniya ka anniya lam a'arif lam a'arif san shi Annabi Muhammadu shaku rukun dumne wato kaji duniyar mutane sai aljani ma yace ba a bar shi ba so a karanta maka dan darani wanda aka yi wa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saurare duka wayannan kasido suna cikin album din Umar Abdul Aziz Baba fadar beje mai fitowa nan gaba mai suna dan darani dan darani dan darani.